Bismillahirrahmanirrahim. Babu salami babu na sallami an Abdullahi ibn Abbas abinda ake ce ma salami a fiqh shine bai'un ujila fihi saman qabla al-muslimin ciniki wanda za a gabatar da kudin kahin kayan kudin yazo kahin abun kudin yazo ciniki mun sani an san shi kawai ba na umbaka ne da kuma sai aka yi rangwame akan salami ya halitta ya zama na ka ba da kudin kahin kayan yazo kahin kayan ya shiga hannunka amma banda abinci an Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma kale yake cewa qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-madinata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina wahum yuslifuna fi thimar suna ba da salami cikin ƴaƴan itatuwa bashi kenan tunda kamar bashi ne as-sanatu wa sanataini wa salas shekara 1 shekara 2 har shekara 3 faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asalafa fi shay'in duk wanda zai ba da salami bashi cikin wani abu kenan mutum ya san salamin ba bashi irin wancan ba wanda kawai ba ni jika 50 jika 20 matsayin bashi ba shi ba wancan wanda muka yi bayani na salami kun yi ciniki ka gaugauta kudin kafin abin ya zo kenan in zaka yi wannan falu sulfi kairin ma'lum ya yi shi a cikin abun au sananne kasancewa tiya kaza ce ko bahu kaza ne wa wazinin ma'lum ne kuma sikeli sananne in awashi ai auna shi ake da sikeli ila ajalin ma'lum kuma zuwa lokaci wanda yake sananne dole a sa sanannen lokaci ba wancan ba da ya same su a Madina suna yin shekara 1 shekara 2 har shekara 3 mutanen bai baka ba saboda ba sa lokaci ba kowane lokaci ya kai ba ka kama shi da lahi ba sai sa bashi da ma salami duka ana so a sanya ba wannan a cikin su a sa ajali babu zancan bashi kace sai na samu babu na 51 babu shurutu fil bai babu sharuda cikin ciniki kai ciniki kuma a sa sharadi ciki an Aisha ta radiyallahu anha kala take cewa ja'atni barira barira ta zo mini fa kala tace ka tabtu ahli ala tis'a waqin na daura mukataba na daurin hansa ga masu yan gidan mu alakan ukiya guda 9 ukiya wani ma'auni ne nasu na kudi da azruha fi kulli amin ukiya cikin kowace shekara an ba da ukiya guda kenan yake nuna abu mai kaburi ne fa ini niki taimaka mana ita barira matsayin ta baiwa ce masu ita suka ce ta kawo ukiya 9 ta zama diya kenan shine daurin hansa mukataba kenan to ta zo wajen Aisha take gaya mata matsalar ta ce a taimaka mata fa qultu sai nace in ji Aisha kenan in ahabba ahluki an udda lahum idan yan gidanku suna so in lissafa musu ita ukiya gaba daya kenan ni in biya gaba daya game daya wai kunu wala ukili kuma walicin ki ya kasance gare ni fa'altu sai in aikata duk wanda ya yanta bawa to shi yake matsayin walicin shi nace fa zahabat barira ila ahliha barira ta je zuwa yan gidansu fa qalat lahum sai ta gaya musu wannan magana fa abau alaiha sai suka kiya fa ja'at min indi ne sai ta zo daga wajen su wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gidan shi fa qala sai tace ni kad aratu zalika alaihim na bujuro musu abin da kika faɗa ma'ana abin da Aisha tace ta yanta ta walicin ta ya kasance gare ta fa abo sai suka kiya illa an yakuna lahumul wala sai dai ya kasance su suke da walicin fa sami annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yaji haka fa akhbarat Aisha annabiyya sallallahu alaihi wasallam sai Aisha ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari fa qala sai yake cewa anan gurin malamai suka yi istinbadin cewa mace ya halitta ta yi tasarrufi cikin dukiyarta ta kanta ko da babu sanin mijinta matukar hanya alkhairi ce dan ga ta nan gurin Aisha ko inta ne amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sani ba hidda ta ba shi labari sai ya ce khuziha ki rike ta washtar ilahum walwala kuma ki shardanta musu walicin fa inna malwala liman ataqa walici ya tabbata ga wanda ya yanta kenan nan Aisha ita ta yanta walici na akanta fa fa'alat Aisha sai Aisha ta aikata ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس انه صلى الله عليه وسلم يتاشي cikin mutane fa hamid Allah ya gode ma Allah wa asna alayhi yabe shi ثم قال sannan sai ya ce amma ba a da amma ba haka me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirru ala batil annabi sallallahu alaihi wasallam daga ya kuskure bai tabbatar da shi zai tashi yayi inkari akai yace fa ma balu rijalin yastarun shurudun laysa fi kitabillah me ya samu wasu mutane suke son ya sharuda wanda babu su a littafin Allah ma kana min sharudin laysa fi kitabillah duk wani sharadi da kasance babu shi a littafin Allah fa huwa batil wannan batacce ne wa in kana mi'a ta sharadin koda sharadi 100 ne qada'ul lahi hukuncin Allah shi yahi dacewa wa sharudul lahi yusqu sharadin Allah shi yahi karhi wa innamal wala'u liman ataka waliyi ya tabbata ga wanda ya yanta kenan wannan yayi hudubar nan saboda wancan da suka ce wani ya yanta kuma su su zamana waliyi ya kasance nasu wanda ya saba ma shari'a an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma kenan sai aka fahimci cewa idan an yi wani ciniki a bisa sharadi in sharadin ya zama na banza ne ba cinikin ya baci an tada shi ba sharadin ake huddawa cinikin kuma ya zama a yadda yake an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma annahu kana yasiru ala jamalil lahu ya kasance yana tahiya a bisa wani raƙumin shi qara'a aya ya gaji fa arada an yusayyibahu sai ya so ya sake shi ya tahiya shi ba komai saman shi kada sai ya ce falahiqanin nabiyyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da ni fada ali sai mun addu'a wa darabahu ya buge shi fasara sayran lam yasir mislahu qaddu yayi wata tahiya da gaugawa da daibe ta ban irin ta ba summa qala sannan sai ya ce bi inihi bi uqiya sai ya da mun shi da uqiya guda kenan kun ga daga nan zan mu san kimar uqiya ga ta an sai raqumi da uqiya guda ita kuma wacce guda tar aka ce kenan kamar raqumi tara ne suka ce ta kawo qultu sai na ce la a bana sai da shi ba summa qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bi inihi sai da mun shi kenan annabi ya ƙara maimaita mishi cewa sai da mun shi nan kuma ba za a fahimci ba rishin kirkin shi ko wani saboda saye da sayarwa abu ne wanda in bukata ta kama ne dan ya ce bai saidawa ba za a gaba cewa ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ajeje ba fa bi'tuhu bi uqiya sai na saida mishi shi da uqiya guda kenan da annabi ya maimaita da kuma sayayyar da ya saida mishi yace wastasnaytu humlanahu ila ahli sai nayi togaciya daukan kaya na har zuwa gida ana bulaguro ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya saye shi amma sai yace zan saida maka amma da sharadin kaya na zaka bar ni da shi in kai har kai mun kaya na gida falan ma balantu yayin da na kai ataituhu bil jamal sai na zo mishi da wannan raqumi fa na kada ni sama na hu ya bani kudin shi hannu kudi hannu ya bani summa raja'atu sannan sai na tahiyata fa arsala fi athari sai ya aiko a bayana fa qala sai ya ce aturani ma kasuka li akhuza jamalaka shin kana gani na bugi hancin ka dan amshi raqumin ka yace khuz jamalaka dauki raqumin ka da rahamaka da dirhamin ka fa huwa laka duka naka ne kenan wannan ba ciniki bane yayi ne mishi kyauta ne kuma ya shigo mishi reta ta wannan hanya to kudin kai da raqumin kudin shi ba su kai ba kawai yayi ne ya bashi wannan uki ya guda ne kuma nan gurin sai zamanin mutun yana da damar ayi ciniki kuma ya togace wani abu kamar zaka saida ma mutun wata garka ko wata gona amma ka ce banda wacce uwar icin banda wacce uwar da bina ita batta cikin lissayi ko kuma ka ce zaka zai abun nan zaka saida mishi gida amma kuma da sharadin ka bar ni in yi sa watan nan guda da muke ciki babu lahi wannan duk da an kashe ciniki an yi komai an abi hurairah radiyallahu anhu kala yake cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hadir libadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wanda ke dan zaman gidan birni yayi ciniki ga dan kauye sai ya ce wala tanajishu kada ku yi cinikin runtu ya zama ka kara ma haja kudi ba ni ya sayan ta kake ba dan ka rudu masaya wala bai'ur rajulu ala bai'i akhi ko kuma cinikin mutum akan cinikin dan uwan shi wala yaqdubu ala khidwati akhihi kada yayi neman aure akan neman auren dan uwan shi amma kamar yadda Malik yace izara kana wata kara ba idan sun karkata sun kuzanta an daidaita an tsaye da magana ba wai kawai dan ya furta yana so bai zama ne an haramta ma saura wala tasalu almar'atu talaqa ukhtaha kada mace ta sake ta tambayi a saki yal uwarta li takfa ma fi ina ihadan ta kun face abin da ke cikin makayinta ma'ana kake nema a saki yar uwarki dan saboda ke kuma a aure ki wannan haramun ne ko da ba haɗi ba mutun ya san cutar da wani saboda maslahaka ma bai na 52 a ƙara na gaba babu riba wa sarfi babu riba da canji an Umar bin Khattab radiyallahu anhu kala yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa az-zahabu biz-zahabi zinare da zinare ribar riba ce illa ha amuha sai ungo da ungo ka be kama mutun ya be kama kana da shi kai baka yan 100 guda biyu ko 20 to shi ma ciniki ake ce mishi amma ka bashi ya baka anan take ba jinkiri wal fidatu bi fidati riban azruha da azruha riba ce illa ha amuha sai ungo da ungo ha umqra'u kitabiyya ha daban uqra'u kuma daban aka gama su sune aka gama wa mana an wahatin mun gan shi can baya annabi ya hana da hani da kuma ungo gubani bani wal burru bil burru ruban alkama da alkama riba ce illa ha an waha an ita ma sai hannu da hannu wa sha'iru bi sha'iru ruban sha'ir da sha'ir ruban illa ha an waha an sai ungo da ungo zan baka wani nau'i na wake misalan ka bani wani nau'i in baka tiya ka bani tiya ba kai to wannan kuma sharadi sai ya zama na hannu da hannu ne baka amshi na ba kuma kai na wajen ka sai gobe ko shi ko makamancin haka ya zama ruban akai haka na gaba an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda mu'amala musulunci duka ya bi kahohin da zai taushe wani ya cuci wani wani ya zalimci wani duk wata kohar da za a samu matsala cikin baban dukiya musulunci ya tsatsare ta ya rihe ta a cikin mu'amala ta saye da sayarwa komai an samu sharadi yanzu wancan dai zamana tana yiwa in baka nawa kai kuma naga kace sai gobe ya zama zance ne dama baka da shi amma in ya zama hannu da hannu ne in baka gaba ni babu wata matsala da zata biyo baya ko kuma nakan ko akwai shi ma wata illa ta gitto ko wata matsala ko a sace ko a dauke ko a yi kaza kenan sai zama na dole sai hannu da hannu la tabi'u zahaba bi zahab ka ku sai da zinare illa misalan bi misalan sai kwatankwaci da kwatankwaci wala tashifu ba'da ala ba'dan kada ku ƙara bangaren su akan bangare misalan mu da muke da sayfa zakka ba ma mutun jika 10 baka yan 5 ba zance ya ƙara dala 20 dan tashi suna sabbi ko makamancin haka matukar an ƙara wani abu ya zama ruba ko biye ne wala tabi'u alwaraqa bilwaraq kada ku sai da azruha da azruha illa misalan bi misalan sai kwatankwaci da kwatankwaci wala tashifu ba'da ala ba'dan kada ku ƙara bangaren su akan bangare wala tabi'u min haga'iban bi najizin kakku sai da wanda yana nan hannu da kuma wanda yake a fake wanda bayyana ga'iban shine batacce najiz kuma wanda yake gashi a hannu ka be ka gana ka a hannu kuma shi najiz sai gobe ko sai ya fito ko sai wani lokaci la sai hannu da hannu wa fi lafzin a wani lafazi illa yadan bi yadan sai hannu da hannu wa fi lafzin a wani lafazi ce illa wazanin bi wazanin sai awu da awu misalan bi misalin misali da misali sawa'an bi sawa daidai da daidai kaga duka da dai a huddo ma mutum abun hili annabi sallallahu alaihi wasallam ke ta maimaita kalmar ga misalan bi misalan ga sawa'an bi sawa wala tushifu ba'da wala ba'd duka dan kauce ma ruba saboda hatsarinta ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu yake cewa ja'a bilal ila annabi sallallahu alaihi wasallam bi tamrin barni annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ma bilal ka ya zo ma annabi alaihi salatu wassalam da nau'in dabinin da yake cewa barni faqala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min aina haza ina ka samu wannan qala bilal sai bilal yace kana indi tamrur radiu ya kasance a waje na akwai wani dabino na banza ko ma baya irin wanda ake sa cikin armi fa bi'tu minhu bi sa'aini bi sa'il yace sai na saida tiya shi bi wancan nawa na banzan bi sa'in da tiya guda aka bani tiya guda ta wannan mai kyan li nudi iman nabi sallallahu alaihi wasallam dan mu ciyar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya so ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar da bina to nashi kuma irin wannan kankamo ne wanda bai da dai to sai kai ya bada tiya biyu a wani guri aka bashi guda tiya ɗaya ta mai kyau fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inda zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani gurin awwa awwa kama a ce tur tur ainur riba ai tsantsan riba kenan la tafa'al ka ka aikata haka kenan ka bada nau'in abu da nau'in shi kuma a baka wani kala ko da wancan bai da kyau kamar yanzu munan misalan hatsi ne ko da masara ce wata wadda ta kasance mara kyau ko dala 100 yake saida ta a kasuwa kuma wannan ana saida tiyar ta jika biyu baka dauki ta wannan jika biyun baka bashi ya baka tiya hudu ta wancan zakai kariyo daga kai ya zama raba matakar nau'in su daya yace walakin iza arata an tashtari sai dai in kana so ka saya fa bi itamara bi bai'in akhar ka saida dabinan ka da wani cinikin daban sun mashtari bihi sannan sai ka saya da kudin ka kenan in kana son wancan nau'in ka je ka saida naka dada kuma da kudin ka je ka so nau'in da ka ga dama in kuma kace sawai za a maka to wancan da zai maka sawai sai ya zama na daidai da daidai zai hakura da wannan karin dan da yayi kari an shigar ba an abil min hal qali yake cewa sa'altu al-bara ibn azib na tambi bara ibn azib wa zaid ibn arqam da zaid dan arqam radiyallahu anhuma ani sarfi gami da canji fa kullu wahid minhum ya qulu kowanne daga cikin su yana cewa haza khairun minni wannan yahi ni alkhairi ka tambaye shi kenan kowannen su da bara ibn azib da zaid ibn arqam duk wanda na tambaya sai ya ce tambayi wancin yahi ni wa kilahuma ya qulu kowannen su kuma yana cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai'u zahabi bil waraqi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani gami da cinikin azurwa da zinari dainan a matsayin bashi ya zamana haramun da kai ba ma mutum a matsayin bashi azurwa ce da zinari ko naira ce da saifa amma ba matsayin canji ba a matsayin bashi wannan haramun ne ana bi bakara radiyallahu anhu kale yake cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fiddati bil fidda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi cinikin azurwa da azurwa wa zahabu bi zahabi da azur da zinare da zinare nan ciniki ana nihin canji din canji ma matsayin ciniki yake ka bada jika guda a baka ɗan 100 guda bi kamar ciniki ne kamar ka saya ne sai dai sharadi ka dai zamana illa sawa'an bi sawa sai daidai da daidai wa amarna an nastari al fidda bi zahabi ya umarce mu masayi azurwa da zinare kaifa shi ina di yadda muka ga dama kenan kamar naira da saifa an ka bada naira jika guda su saifa jika guda a baka naira wajen 2000 ko 1000 nawa ma wannan ko 100 ne ba matsala bace saboda kudin ya canza amma a nau'in kudi daya a samu kari wannan ruba ce tsantsar ruba wannan istari zahabu bil fidda masai azruha da zinari da azruha kaifa shi ina di yadda muka ga dama qala sai ce fasalahu rajulun sai wani mutum ya tambaye shi fa qala sai ce ya dambiye din hannu da hannu faqala ce haka za samaitu haka naji daga annabi sallallahu alaihi wasallam hannu da hannu ciniki ya zamana canji ne zaka bashi to ka beka mishi kana beka mishi ka amsa zakai ba ka amsa ba ko ina kofa gidan nan wanda yazo zai canji masalan canji zan bashi in amso shi ka goma shi in ce to tsaya in shiga in huddo maka in shigo kuma in dauki an biyar biyar kin in tarra shi wannan haramun dole sai ya rike jika shi goma ka shigo ka dauko biyar biyar in ka kaje ka beka mishi ya beka maka amma daga ka shiga ka gusa bayan ka amshi nashi ya zama na ruba duka wannan kofar yaudara da ha'inci ce akari amin ya isku